بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يهات إقوام سلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولنا يمشي نرى ثلاثة كو رانر ثلاثة bakwai ga watan Ramadan, hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1428, wanda kuma shi ya daidai da 18 ga watan tara miladiya ta 2007. A darasinmu na wannan masallaci, masallacin Alhaji Indimi a Maiduguri, muna cikin tafsirin surat Yunus. Jiya mun fara magana akan aya ta 17, lokaci ya kure mana. A yau za mu dora akan wannan aya din dai, tare da wasu bayanai waɗanda suke da alaƙa da ita kai tsaye. Malam, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faman adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadhaba آياتي إنه لا يفلح المجرمون.
الله مدوكين سركي يتي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وانين يركي زالنشي كمر متمن ديكي زيك لكريا يجنك ناوى الله أو كذب بآياته وكما يكريا تآيو يوكو بنجي إنه لا يفلح المجرمون. Lalle waɗanda suke masu manyan laifi ba sa samun babbar rabo. Wannan aya a ƙarƙashin ta malamai sun yi magana musamman akan waɗanda suke da'awar annabci bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Za mu ga Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya yi shimfiɗaɗɗiyar magana a ƙarƙashin wannan aya game da Musailamatul Kazzab, wanda ya da'awar annabci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar su Al-Aswadul Ansi, wanda shi ma wani ne da ya da'awar annabci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama. Tun ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana duniya ya fara da'awar annabci, ya dore bisa wannan da'awa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar wata mata da ake kira Sajjah, ita ma ta yi da'awar annabci bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wannan aya da ire-irenta suna ƙaryata irin waɗannan masu wannan da'awar. Ayar idan muka kula tana tabbatar mana da wasu abubuwa guda biyu waɗanda take daidaita su a cikin muni. Munin su iri ɗaya ne, girman laifin su iri ɗaya ne. Abu na farko, wato shigar da wani abu a cikin addini wanda baya ciki. Shigar da wani abu a cikin addini, alhalin baya cikin addini, daidai yake da a fitar da wani abu daga cikin addinin alhalin yana ciki. Ayar ta ce faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. Kaga kirkirar ƙarya a jingina wa Allah, shigar da wani abu ne cikin addinin Allah alhalin baya ciki. Sannan ta ce aw kadhaba bi ayati, ko ya ƙaryata ayoyin Allah. Ƙaryata ayar Allah ko ƙaryata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya inganta, kaga fitar da wani abu ne daga cikin addini alhalin yana ciki. To Allah sai ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyu, kuma ya daidaita su wajen zalunci, ce babu zalimin da ya kai wanda zai yi wannan. Sannan ƙarshe ce innahu la yuflihul mujrimuna, wanda yake nuna maka yin haka babban laifi ne, yin haka babban jarima ce. A da can su Musailamatul Kazzab sun yi ta yunkuri iri daban-daban na shiga sun zo da wani abu da za su yi da'awar cewa Al-Qur'ani ne su ma suka zo da shi ko wahayi ne daga Allah suka zo da shi amma ba su ci nasara ba hatta lokacin da Amr ibn al-As kafin ya musulunta ya kai ziyara ga Musailamatul Kazzab Musailamatul Kazzab yake fada masa cikin izgili yace to a yau kuma wani abu ne aka saukarwa annabin naku sai yace da shi na baro su suna karanta wata sura gajeriya sai ya karanta masa wal asr innal insana lafi khusr a zuwa karshe sai Musailamatul Kazzab sai yace ni ma an saukar min da wani abu irin wannan Amr ibn al-As yace wani abu ne aka saukar maka yace an saukar min da wata sura kwatankwacin wannan tana cewa ya wabar innama anta uznanun wa sadr wa sa'iruka hafar naqar wannan ita ce surar da aka saukar masa kwatankwacin da wal as sai yace da shi kai fatara ya amr yanzu ya kaga wannan surar amr sai amr yace masa wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kazzab ke kai ba ka san na san kai makareci to saboda haka shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda alqur'ani ya faɗa daga yanayinsa da sirarsa da halayyarsa za a gane mutum ne mai gaskiya duk kuma wani annabin ƙarya ko wanda yayi da'awar wahayi shi ma daga ka kalle shi ka kalle yanayinsa ka dubi abin da yayi da'awar an masa wahayi zaka gane ba gaskiya bane zaka gane makaryaci ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah waye ya kai zalunci kamar mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ko ma yace an masa wahayi alhalin ba a aiko masa da komai ba ko yace zai kawo wani abu kwatankwacin alqur'ani to kaga a ƙarƙashin inuwar waɗannan ayoyin da waɗanda suka yi kama da su malamai a ƙasar nan suka yi ta bayani malamai na sunna akan cewa salatul fatihi wanda yawanci jama'a ake ta karanta ta a bayan sallah wurin daurin aure wurin raɗin suna cewa ba salatul annabi bane malamai sun yi ta magana akan wannan kuma ƙarƙashin irinwar waɗannan ayoyi domin irin abinda aka yi wa ita wannan salati shin fuda da shi babu shakka duk mumini na hakika na gaskiya idan ya ji tsika jikinsa za ta tashi hankalinsa zai tashi ba zai samu nutsuwa ba a ce ya saki wani abu da al'ummar duniya ta yi ittifaki a kansa tun zamanin sahabbai har zuwa yau ya kama wani abin da ake cece kuce a kansa ake ta ja'in ja a kansa mu masu kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama har kullum abin da muke bukata shine aqidar musulmi ta yi kyau idan aqidar musulmi ta yi kyau koda yana da wasu halaye waɗanda suke marasa kyau to insha Allah muna masa kyakkyawan fata a gurin Ubangiji amma idan aqida ta samu matsala to kuma babu abin da mutum zai yi ya sha gurin Ubangiji to wannan tausayin da kaunar da muke yi wa dan uwanmu ko ƴan uwanmu musulmi shi yasa har kullum muke ta nana ta irin waɗannan maganganu ba maganganu bane na ata da kayar baya ko kuma a nuna kwanji ko a nuna girma ko dadewa a maganganu ne na nasiha nasihar kuma wacce aka yi mata matokara da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka duba kaga irin shimfidar da aka yi mai ita wannan salati a cikin littafin jawahirul ma'ani na shehu aliyu harazi a juz'in sa na farko za ku ga inda yake cewa ita falalat salatul fatihi lima ughlika yace naji shehu mu yana nufin sheikh ahmad tijani Sheikh Ahmad Tijani an halife shi shekarar hijira tana da 1150 ya rasu hijira tana da 1230 saboda haka a rike wannan kwanan watan yace naji shehunmu yana cewa da na shagala da wannan zikiri na salatul fatih har lokacin da na dawo daga haji na je garin tilmisana saboda na ga cewa akwai lada gwaggwa ba tare da wannan don an gaya min cewa al marratul wahidatu bi 600 alf sana yin ta sau daya yana daidai da salati 600 yace kama fi wardatul juyub kamar yanda mai littafin wardatul juyub ya ambata yace wa qad zakara sahibul warda shi mai wannan littafi ya faɗi cewa anna sayyidi muhammad al-bakri as-siddiqi nazila misr wa kana qutban qala inna man dhakaraha wa lam yadkhul al-janna falyaqbid sahibaha inda ma yace dan shi wanda ya kawo salatin shine muhammad al-bakri ne wai a cikin waliyai yana da matsayin kudubi yace shi wannan mutun yana cewa wanda duk ya karanta ta sannan bai samu shiga aljanna ba to ya ci kwalar mai ita a gaban Allah to kaga tun anan zaka ga layi to ya ci kwalar mai ita idan Allah ne yayi wahayin ta wa za a ci kwalar ki idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo da ita wa za a ci kwalar ki to kaga magana tun daga nan zaka fara jin ba za ta kama hankali ba yace a ci kwalar mai ita a gaban Allah yace sai ya ci gaba da yin zikiri da ita har lokacin da ya bar tilmisana ya zo wani guri da ake kiran shi bani sambul yace sai na samu wata salati a wannan guri wanda yin ta sau daya daidai yake da sauke da la'ilu sau 70 wato wani salatin ne daban ya samu shi kuma mai irin wannan gara basar da falala yin sa guda daya yana daidai da saukar da la'ilul khairat 70 yace sai ya bar wannan salatul fatih sai ya koma waccan mai falalar da la'ilul khairat yace saboda yadda naga gwaggwabar falalar da take ciki sai yace thumma amarani bir ruju'i sallallahu alaihi wasallama ila salatul fatih lima ublika sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya sai yace da ni manzon Allah ne yake cewa Sheikh Ahmad Tijani wanda aka haifa shekarar hijira tana 1150 manzo Allah sai yake ce masa yace masa annal marratul wahida ta'dilu kull tasbihin waqa'at al-kawn yace manzo Allah sai ya umarce ni in dawo in ci gaba da salatul fati sai yace sai na tambaye shi menene falalar salatin sai yace ayyin ta sau daya yana daidai da kowane tasbihi da aka taba yi a duniya yana daidai da kowane zikiri yana daidai da kowace addu'a babba ce ko karama yace kai yana daidai da alqur'ani sau 6000 li'annahu min adh-dhikri dan shi ma zikirin to kaga wannan shimfiɗa dole ne tsikar jikin musulmi ta tashi a ce ga wani abu wanda ya zo bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da shekaru ɗaruruwa amma ya fi duk wani abu da annabi ya koyar da sahabbansa a ce ka bar wancan ka dawo kan wannan in kai wannan za ka samu ainihin irin wannan ladan sannan batun da ya yi cewa shi kansa sayyidul bakri ɗin ya jima ne a ɗaki mai tsarki yana ta addu'a Allah ya bashi wani zikiri ya bashi wani salati wanda ya fi duk wani salati da aka taba yi a duniya ya ce to yana nan sai aka zo masa da wannan salati a cikin takarda ta haske maktubun bi kalamin kudrati an rubuta shi da alkalami na kudura wato Allah shi ya rubuta shi da hannunsa aka aiko mishi ici a cikin takarda ta haske to lalle tun daga irin wannan bayani hankali yake tashi sannan yana daga cikin abin da ya faɗa na falalatta a cikin shi wannan littafi yace yana daga cikin jumillar falalatta annallaha yu'tihi thawaba jami'al khalaiq wanda yayi ta sau daya Allah zai bashi ladan dukkan halittu da aka yi wa min jumlatiha yana daga cikin jumillar falalatta annallaha yu'tihi thawaba 70 nabiyyan Allah zai bashi ladan annabi 70 kulluhum ballagun risala kowannan su sai da kuma ya cika manzanci kaga manzo Allah ya shiga ciki kaga wanda ya karanta ta sau daya ya fi annabawa 70 da suka isar da manzanci duk ulul azmi din nan yafi su tunda an bashi ladan su a dunkule kaga ya dara kowa ya tafi da nashi shi kadai shi kuma an hada musu su duka 70 din an bashi shi kadai kaga dole ya dara su to irin waɗannan bayanai sai su tayar da mutum hankali shi yasa Abdulwahab Sha'arani babban sufi ne a cikin littafin Salawaqihul Anwar fi tabaqatil akhyar an fi sanin sa da tabaqatul kubra na Abdulwahab Sha'arani yake cewa al'amarin salatul fatihi al'amari ne ya fi ƙarfin hankali domin al'amari ne na Ubangiji ya ce da a ce Allah maɗaukakin sarki zai samar da al'umma 100,000 kowace al'umma ɗaya daga cikin al'ummomin nan 100,000 Allah ya samar da ƙabila 100,000 a cikin kowace ƙabila daga cikin ƙabilun wannan al'ummomi Allah ya samar da ainihin mutum 100,000 a ƙarƙashin kowace ƙabila sannan kowane mutum daga cikin wannan ƙabila ya rayu shekara 100,000 sannan kuma a kullun safiya ta Allah ya yi salati 1,000 ya ce to in aka tattara salatin da waɗannan al'ummomi suka yi da ƙabilunsu a cikin shekarunsu da yawan kwanakinsu ba zai kai ladan ɗaya daga cikin wanda zai salatin fati ya ce to daga ƙarshe sai ya rufe maganarsa ya ce wala taltafit ila ahli takzib kada ka waiwayi waɗanda za su ƙaryata shi yasa ya ce ya rufe koma shi yasa ya ce abin ya fi ƙarfin hankali to kuma wasu daga cikin malamai suke cewa to maimakon a yi ta faɗa a kan wannan a bar mutane su karanta amma kasu yadda da wannan to inda matsalar take su waɗanda suke garkuwa da abin sun ce in baka yadda da wannan ba in ka karanta a banza domin sharaɗin da suka faɗa kenan wa min shartiha an ya'taqida annaha min kalamillah sai ya yadda maganar Allah ce sai ya yadda aiko ta aka yi a cikin takarda ta haske mai littafin Ad-Durratul Qarida yana cewa wa man lam ya'taqid annaha min kalamillah lam yasihha lahu ath-thawabul mazkur wanda duk bai yadda cewa maganar Allah ce ba to ko yayi wannan ladan da aka faɗa ba zai samu ba sannan sharaɗin ta kuma sai an baka izini in kana son ka samu lada wa fadluha inji yadda mai bughyatul mustafid lokacin da ya wake wanda yake cewa wa fadluha yahsulu ma'a shartaini min dhaka idnu shaykhi duna maini thumma i'tiqadu annaha qad barazat min hadratil ghaib liman lahu sarat yace yana daga cikin sharaɗin ta ka samu izinin shaykhi wannan abu ne da babu ƙarya a ciki yace thumma i'tiqadu annaha qad barada sannan kuma sharadi na biyu ka kudirce cewa ta samo asali ne daga halara ta gaibi shine daga Allah madaukakin sarki sai ka yadda da waɗannan abubuwa biyu sannan kake samun ladan ta to me ya amfanin ka karanta abinda aka ce ba za ka samu ladan shi ba sai ka yadda da abinda zai iya zama tangaro ga imaninka kaga barin shi yafi alheri barin shi shi zai fi dinke musulmi a guri guda idan muna so mu hada kanmu to duk wa tsara da abin da ake ta irin wannan cece ku canka kansa na'am ai ba alqur'ani muka karanta wannan ba ba a bukhari ko muslim ko sunan abi daud ko tirmizi ko nasa'i ko ibnu majah ko musnad imam ahmad muka karanta wannan
na'am
to dan menene za mu yi ta rikici akan wani abin da yazo bayan manzo Allah da shekara 1000 idan muna so mu hada kanmu sai mu koma kan tushin na asali ba shi ne zai hada kanmu ba to kaga irin waɗannan maganganu aka yi ta faɗa dangane da falalata a ce in ka karanta ta sau ɗaya za ka samu ladan duka mutane da aljanu da mala'iku فضلها مرة واحدة تزن عبادة الجن والإنس والملائكة. kaga irin wannan abu ai she yake sa wasu mutane su saki layi to kaga wani abu guda ɗaya ka fade shi kalmomin ta basu fi 24 ba kalmomin salatul fati basu fi kalma 24 ba alqur'ani akwai sama da kalma 1000 a ce in ka karanta kalma 24 din nan kafi wanda ya karanta alqur'ani sau 600 kaga babu shakka idan aka yadda da irin wannan to wannan shi zai sa wasu su dinga sakin layi su ga cewa to ai su sun tara don haka dan sun yi dan yi laifi can da can babu abin da zai yi musu tunda dai abun wa man saqulat mawazinuhu ne a lahira to shi kuma yayi abubuwan da ma'aunan nasa za su yi nauyi kaga sai a shiga zalunci ai duk abubuwan da ya jawo mana wasu suke ta zalunci kaga mutun ya manyanta ya girma ya kamata a ce baya zalunci amma sai ka samu yana zalunci saboda an bashi wani lakami guda daya an ce idan yayi shi zai fi duk annabawa 70 da suka fi abin zai samu ladan mala'iku da aljanu da mutane duka to sai ya ga cewa dan ya maki kai kwaci kayanka menene dan ya danna kudin jama'a menene dan yayi babake ne menene sai ya ji babu komai ai ga wani zikiri guda daya ya ishe shi to kaga duk irin wannan in ana so al'umma ta gyaru sai an yi kokari an kawar da su daga tsakankanin al'umma na farko daga cikin abubuwan da suke nuna wannan batu ba gaskiya bane ayar da muka karanta faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayati domin wanda duk zai yi da awar wahayi bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama to ya kirkiri ƙarya ya jinginawa allah من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالصدق إذ جاءه ومن افترى على الله كذبا فأولئك هم الظالمون ayoyi da yawa waɗanda suke nuna cewa babu wani wanda zai zo bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma yayi da awar wahayi kuma a gaskata shi ba zai yiwu ba sannan a cikin irin wannan bayani akwai tuhumar shi kansa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa ya ɓoye wani ya ɓoye wa sahabbansa wani abu mai falala irin wannan domin an ce bai gaya wa Abubakar bai gaya wa Umar bai gaya wa Usman ba bai gaya wa Ali ba bai gaya wa Abdurrahman ibn Auf bai gaya wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah duk manyan sahabban nan da kanana babu wanda manzo Allah ya gaya wa kaga wannan akwai tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallama da koyi wani abu na shari'a ga al'ummar sa ta farko bai fade shi ba sai bayan shekara 2000 sannan yazo ya fada ba wani a cikin jawahirul ma'ani na daya shafi na 119 shi Ali Harazimi almajirin shehi ya ce da shi shin sayyidul wujudi yana nufin manzon Allah hal kana aliman bi hada yana da man can ya san falalar wannan lima lam yadhkuru li ashabihi ridwanullahi alayhi kama lima fihi min hadha alkhayr me ya hana bai gaya wa sahabbansa ba inji shi almajirin yake tambaye shi
na'am
ki manzo Allah ya riga da man can ya san falalar wannan gwaggwa falfarala irin wannan kuma bai gaya wa sahabbansa ba sai shehi ya ce mana'ahu amran abubuwa biyu suka hana shi abu na farko annahu alima bi ta'khuri waqtihi wa adami zuhuri wujudi man yadhharahu Allah ala yadayhi fi dhalika alwaqt yace abu bi su suka hada manzo Allah ya fada wa sahabbansa su abu kadi ya boye ba su sani har suka bar duniya ce abu na farko yace manzon Allah ya san lokacin bayyanar abun ba ta yi ba wanda za a danka wa abun a hannunsa bai zo ba tukunna wannan shine na farko lokacin abun bai yi ba sannan wani abu na biyu wanda za a danka wa abun a hannunsa bai bayyana sai annabi ya ci gaba da koyo a wani gurin kuma sai yake cewa al'amru al'am alladhi yatihi 'aman lil umma tuwiya bi saqu dhalika bi mawtihi sallallahu alaihi wasallam. Yace shari'a ta magtaga magari wacce Allah yake bayar da ita don a gaya wa al'umma ga magarin al'umma su sayyidina Abubakar su sayyidina Umar su Usman duk su ne ga magarin. Yace to wannan bayan mutuwar sa an nada wannan shibbidan wa baqiyal amrul khas amma akwai wani al'amarin na musamman da yayi saura alladhi kana yulqihi lil khas wanda annabi yake bada shi ga wasu na musamman fa inna zalika fi hayatihi wa ba'da mamatihi da'iman la yanqati wanda yake gaya maka cewa wahayi a gurin su baya yankewa domin al'amari na musamman yace wanda yake bawa sahabbansa na musamman da waɗanda za su zo bayan sa wannan ba zai yanke ba ko yana dare ko bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan fitowa ne karara a ce wahayi bai yanke ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koye wa al'umma wani abu wanda daga baya ya fito ya sanar da wasu tare da cewa malamanmu na wannan al'umma wanda wannan al'umma ta yadda da su sun yi ijma'i akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai boye komai ba na wahayi duk abinda Allah ya sanar da shi ya sanar da wannan al'umma. Haka nan ne a shafa al-qadi ya a shafa tana ɗaya daga cikin littafan da ake karantawa a ƙasar nan malamai suke karantar da su musamman yanzu a azumi mu a Kano ma yana daga cikin abinda ake kafada da alkur'ani da shi. To amma a cikin wannan a shafa shi al-qadi ya yake zana abubuwan da za su ja mutum zuwa ga ridda daga ciki ya ce haka nan wanda ya kudirce cewa manzon Allah ya koye wannan
na'am
mai ashafa a cikin littafin ashafa inda yake maganar ridda ce duk wanda ya kudirce manzon Allah ya koye wannan abu ya ce to yayi ridda. Sayyidatuna Aisha take cewa wanda duk ya gaya maka yana nan cikin Sahih al-Bukhari man haddathaka anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam katama shay'an faqad a'zama al-firyata 'ala Allah wanda duk ya baka labarin cewa manzon Allah ya boye wani abu na gaskiya to babu shakka yayi babbar ƙarya ya jingina wa Allah inji sayyidatuna Aisha. Haka nan Fakhruddin Razi da duk masu bin mazhabar ash'ariyanci sun san waye Fakhruddin Razi Ibn al-Khatib
na'am
mutum ne da ake jinjina masa a cikin mazhabar ash'ariyanci malamanmu a wannan kasar an dade ba a ambaton wani abu a cikin mazhabobin aqida sai ta ash'ariya to shi wannan jigo ne a cikin mazhabar a tafsirin sa tafsirul kabir mafatihul ghaib a juz'insa na 17 shafi na 133 a ciki ya faɗi cewa duk wani wanda ya yi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu to wannan ya yi ridda. Haka nan Qurtubi mai tafsiri shi ma ya faɗi irin wannan magana Qurtubi ba maliki ne sananne shahararre a ƙasar nan. Haka nan Ibn Hazm a cikin littafinsa Al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal juz'insa na 2 shafi na 116 Ibn Hazm yake cewa wa'lamu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lam yaktum min ash-shari'ati kalimatan fama fawqaha kusani annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai boye wani abu na wannan shari'a ba kalma ɗaya da abin da yayi sama da ita wala aqla akhassa an-nasi bihi min zawjatin aw ibnatin aw ibnati ammin aw ibni ammin aw sahibin ala shay'in min ash-shari'ati katamahu 'an al-ahmar wal aswad wa ru'at al-ghanam. Yace kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba nunawa wani na kusa da shi ba daga cikin mutane matarsa ko ƴarsa ko ƴar babbansa ko dan babbansa ko sahabinsa ya nuna masa wani abu ya kebance shi da shi na shari'a abinda ya boye wa sauran mutane al-ahmar wal aswad farin mutum ko bakin mutum ko ya boye wa ru'atul ghanam ƙauyawa masu kiwo masu kiwon dabbobi a daji. Wala kana indahu sallallahu alaihi wasallam sirrun wala ramzu. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wani sirri da ya boye, bai da wani abu da ya boye, wata alama da ya boye, wala batin ko wani batini da ya boye, ghaira ma da annasi kullahum ilaihi, in banda abin da ya kirawo mutane gaba ɗaya zuwa gare shi. Walau katamahum shay'an lama ballaga kama amarakullah, da ya boye wani abu to da ya zan bai isar ba kamar yanda Allah ya umarce shi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballagta risalata. Allah ya ce ya isar, da ya boye kalma daya to da bai isar din ba kamar yanda Allah ya umarce shi. To wannan duk bayanai ne da muke karantawa a littafan malamai, wanda sun yi fadakarwa akan wannan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai boye wani abu ba wanda zai bayyana shi bayan shekara da. Haka nan Allah madaukakin sarki a Al-Qur'ani ya jubinci wasafta annabi sallallahu alaihi wasallam da isar da sako a ayoyi masu yawa. Fa in tawallaw fa inna ma alaikal balagh, a cikin suratu Ali Imran, a cikin suratul Ma'ida, fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Haka nan a cikin suratul Ma'ida din da Allah ya ce ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh, a cikin dai ita suratul Ma'ida din Allah yana cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'sibuka min al-. Haka nan a cikin suratul Ra'd, wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma 'alayka al-balaghul mubin. Haka nan a cikin suratul Nahl, Allah madaukakin sarki yana cewa fa in tawallaw fa inna ma 'alayka al-balaghul mubin. Haka nan a cikin suratul Nuri, wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Da suke nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama mai isarwa ne, kuma Allah ya masa shaida a hajjinsa ta ban kwana da yayi hudu bannan shahararriya, wanda mutane dododo da suka zo daga sassa daban-daban na duniya ɗaruruwa suka halarce ta, mai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce musu ala hal ballagh ثم يرفع اصبعه الى السماء ينكتها ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. A cikin dubbannin jama'a yake cewa na gama isarwa, ya daga hannu ya ce ya ubangiji kai shaida. To kuma a ce bayan shekara 1000 sai a ce kuma ya sadado da wani abu sabo ya kawo shi, mai irin wata gwaggwabar falala da bai kamata a boye wa masoya na kusa ba, irin sayyidina Abubakar, wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambaye shi man ahabbun nasi ilayka qala Abubakar, wa ka fi so cikin mutane sayyidina cikin mata ibnatuhu Aisha, ya boye musu wannan da irin soyayyar da yake musu. Asi sai bayan shekara 1000 sai ya lallabo kuma ya kama wani, ai kaga wannan abu ne da hankalin mutum dole mumini tsika jikinsa ta dinga tashi. Kuma ana fadar irin wannan, ana yayata irin wannan, kuma kai a ce kai kuma ba za ka yi magana, to kaga irin wannan kama kariya, ai ba za ta yi ba, kama kariya ne, ai dimokuraɗiyya ake yi ko, kuma dimokuraɗiyya ta ce kowa ya faɗi albarkacin bakinsa, kai ka faɗi naka albarkacin sai ka faɗi, kai ka bar mu ma mu faɗi namu, tunda har an rubuta kuma an karantar ana kuma maimaitawa nan da can, ana kira mutane a ce ku zo ku yi, kai kuma ka ji abin nan bai kwanta maka a rai ba sai ka faɗi dalili kai kuma, don magana ce ta hujja. Allah madaukakin sarki cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Yahudu da Nasara, akwai wanda suka kai Yahuda da Nasara fadarewa, Allah ya ce a gaya musu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, magana ce ta ku kawo hujjojinku idan gaskiya kuke. To idan an ce ba Yahudi da ba Nasara yayi bayanin hujjarsa, kuma wani dan uwanka musulmi ka ce shi ba zai yi nashi bayanin ba, kaga ai wannan akwai kama kariya a ciki. Sannan a cikin littafin Bukhari da Muslim, hadisin Abi Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu yace qultu li Ali ibn Abi Talib hal indakum shay'un min al-wahyi خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما في كتاب الله. Abu Juhayfa ya samu sayyidina Ali saboda wasu suna rade radin cewa akwai wasu labarai da wasu muhimman abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rada wa sayyidina Ali sauran sahabbai basu sani ba, sai shi wannan na jikin sa ne sai yace shin ku ahlul baiti akwai wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kebe ku da shi banda abin da yake cikin alqur'ani? Sai sayyidina Ali yace la والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه السهيبة. يتي لا وانما قنا باب إتا نارنزي دوان دا يهل الشقايا يفتد قايا دا كسر يهل الشتان أدا بنسونا أبدا أكيبا جيمو دا شيبا. Sai dai fahimta ta Al-Qur'ani da Allah yake bawa wani mutumin da yaso ya bashi fahimta ta Al-Qur'ani, yace da kuma abin da yake rubuta a cikin waccan takaddar da ka gani wata takadda a sakale a gidansa, sai ya tambaye shi ma fi hadisi sahiha to menene a ciki ko wani gaibi gaibi ne wani abu koyayye a ciki, sai yace masa al-aqlu wa fikaful asiri wa la yuqtalu muslimun bi kafir, ci abin da yake ciki bayanin diyya ne da kuma wajabcin yan toko abin nan a fansori batacen yaki, da kuma bayana magana cewa la yuqtalu muslimun bi kafir, ba a kisasi tsakanin musulmi da kafir. Wannan kuma wani ilimi ne da yake ya bazu cikin sahabbai, yace wannan shine a rubuce a waccan takaddar, ba wani abu bane koyayye da muka kadaita da shi, ba haka su sahabbai ba su san wannan ba. Sannan abu na uku, babu wata aya ko wani hadisi sahihi kai koma hadisi rubabbe bara gurbi wanda ya taba bamu labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko waninsa daga cikin annabawa an saukar masa da wani abu a rubuce a cikin takarda ta haske, shin wannan wani dalili ne da ake nuna mana cewa ita kanta wannan salatin ta fi sauran littattafai da Allah ya saukar? Ba mu sani ba, dan dai su waɗannan littattafai ba inda aka ce mana an saukar da su cikin takaddar haske, aya ɗaya daga cikin Al-Qur'ani ba inda muka taɓa samun bayanin malamai cewa an saukar da wannan a cikin takaddar ta haske. Sannan haske ard ne ba jauhar, baya tsayuwa da kansa, la yujassam, ya za a yi a cakuɗa haske a kwaɓa shi har a yi takarda har a yi rubutu a jikinta. To sannan neman izini da aka ce sai an nemi izini sannan a samu wannan ladan, kaga shi kansa wannan zai sa ka kai mamaki, idan addini ne, zikiri ne, tasbihi ne, ba Allah madaukakin sarki ya ba mu dokar mu yi zikiri mu yi tasbihi ba? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseeran wasabbihuhu bukratan wa asbah, in salati ne, ba Allah madaukakin sarki ya ba mu umarni mu yi salati ba? Ya ayyuhallazina amanu sallu, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allah da mala'iku suna salati ga Annabi, ku ma mu'minai ku yi salati, ba umarni bane? To idan abin da yake addini ne, umarni ne daga Allah, umarni ne daga manzon Allah, yana buƙatar sai wani ya maka izini? Mu ba mu taba jin wannan ba sai a addinin Fir'auna, ba shi da yake cewa ba amantum lahu qabla an adana lakum, shi da yake wannan ba, ya za ku yi imani ba tun bayan babba ku izini ba? Idan har ya yadda imani ne, imani ai ba buƙatar izini. Ci amantum lahu qabla an adana lakum, to idan har gaskiya ne, addini ne, baya buƙatar izinin kowa, Allah ya riga ya bada izini aje ai take. Idan kuma ba addini bane, to wannan izinin ba zai gyara shi ba, ya zama karɓaɓɓe. Sannan kuma da'awar a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa, kaga wannan da'awa ce mai faɗin gaske, mai faɗin gaske, tarihin musulunci zai nuna maka da'awa ce ba ta gaskiya ba.
Na'am.
Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa kafin ma a binne shi sahabbai suka samu sabani tsakanin al-muhajiruna da al-ansar. A saqifatu bani sa'id. Kowa na cewa shi za a cikin su za a dauki shugaba. Har akai kwana uku ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta sabani. Wannan su ce minna amirun wa minkum amir. Inda Annabi yana bayyana bayan barin sa duniya. Akwai inda ya kamata ya bayyana irin wannan guri. Alhalin ma bai dade da barin duniya ba. Sai ya fito ya ce a'a ga fa yadda abin yake wane su za su shugabanci. Haka ba ta faru ba. Sai bayan shekara 1000 da wani abu. Sai ya bayyana dan ya bada wata lada, dan bada wani lada. Sannan mun san bayan rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Yarsa na Fatima wacce yake cewa bada'atun minni yusi'uha ma yasu wa yughdibuni ma yughdibuha. Duk abinda zai bata mata ni ma yana bata mu dan tsoka ce daga jikina. Ta samu rashin fahimta tsakaninta da Sayyidina Abubakar babban abokin shi wanda Allah ya zaban masa ya kirawo shi abokinsa a cikin alqur'ani. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi. Allah ya kirawo Sayyidina Abubakar abokinsa a cikin alqur'ani. To wannan aboki na shi babban abokinsa wanda bai ba wanda yake so irin sa cikin maza. Aka samu sabani tsakaninsa da yarsa akan batun gado wanda har ta bar duniya tana jin ciwon abinda Sayyidina Abubakar ya hana ta na gado. Don Sayyidina Abubakar ya gaya mata cewa ga abinda manzon Allah ya faɗa, nahnu ma'shar al-anbiya ila nura ma taraknahu sadaqa. Mu mala'iku mu annabawa ba a cin gadon mu, abinda duk muka bari sadaka ne. Wannan yasa ta samu damuwa wata 6 bayan wafatar Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ta rasu tana rike da shi. Inda a ce Annabi yana bayyana ga wani ba waɗannan ya kamata ya bayyana gare su ya surhunta tsakanin su, amma sai bayyana ba sai bayan shekara 1000 kuma sai bayyana ya zo ya ce ma wani a Masar gashi kai kaza za ka samu lada. Sannan kuma za mu ga abin da ya faru tsakanin Talha da Zubair ibn Awwam da sayyidatuna Aisha. A bangare daya sayyidina Ali da rundunarsa a bangare daya lokacin da aka samu rashin fahimta a lokacin khilafar sayyidina Ali bayan kashe sayyidina Usman shekara hijira tana 35 har aka samu kashe da zubar da jini aka kashe da dama daga cikin sahabbai da tabi'ai manya a waqatul jamal har aka soke taguwar kora kumar sayyidatuna Aisha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana amma ya kasa bayyana a wannan lokaci ya sasanta abinda zai kawo tsagaita zubar da jini tsakanin musulmi a dunansu tsakanin sahabbansa. Sai ya bari a zubar da jini ba kadan ba. Sai bayan shekara 1000 kuma ya dauko falala ya ba mu wani. Akwai falalar da tafi haqlu dima'il muslimi. Babu falalar da tafi wannan. واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ما الله نيجي اي صلح با انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم با الله ني عمرني ده wannan ba. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. النبي يا غا فدا زي رنچابي yana iya bayyana kuma bai bayyana ya zo ya faɗa ya raba faɗannan ba. Sai ya bari a zubar da jinanan mutane al'umma mai yawa. Haka abinda ya faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Ali da Khawarijawa wanda aka kashe dubunnan mutane a lokacin. Ba sai manzo Allah ya bayyana ba ya kamo shugaban Khawarijawa ya ce kai da'a wannan shugabanka ne ka bi shi. Bai yi wannan ba. Haka nan ya faru tsakanin Sayyidina Ali da Muawiya har aka yi waqatu Siffin. Aka zubar da jini mai yawa a wannan lokaci aka kashe sahabbai har aka kashe Ammar ibn Yasir a wannan gurin. Amma manzo Allah duk bai bayyana ba ya hana zubar da irin wannan jini na al'umma, sai da ka dauko wata falala a ba mu wani a masa, har ma a ce wai a'maru, wai manzon Allah ya ce a'maru ummati zahabat majjana illa a'mara ashabi salatul fatih, wai rayukan al'umma ta ya tafi a banza in banda rayukan masu salatul fatih, a'maru nasi zahabat majjana illa a'mara ahli salatul fatih, kace a ce rayukan sayyidina abubakar umar usman ali duk wannan tawaga ta sahabbai manyan tabi'ai manyan limamai na shari'a malik abu hanifa shafi'i احمد بن حنبل سفيان الثوري عبد الرحمن بن مهدي سفيان بن عيينة وكي ابن الجراح ده sauran irin manyan manyan malamai da suka keto tarihi a ce don rayuwar su ta tafi a banza saboda muskaranta salatul fatih kaga ai dole ne ikar jikin mutum ta tashi dole ne mutum ba zai iya kame bakin sa ya shiru ba yau da a ce an dukun kuna waɗannan abubuwa an aje shi gefe ɗaya ba a yada su kaga kowa sai huta ba wanda zai dauko yana magana to amma in har ana yada ya kamata waɗanda kuma suke son ƴan uwansu da alkhairi su yi kokarin fadakar da su wanda yake karamin mabiyin tijaniya shine wanda zai karanta salatul fatihi sau 150 a rana wannan ya takaita akan abin da yake wajibi a kansa 150 to a bisa yadda suka fada yana daidai da wanda ya karanta Qur'ani kenan sau 900 waye zai iya karanta Qur'ani sau 900 a rana in kana so ka yi kyakkyawan karatu ka yi sauka lafiyayya mai kyau tare da tadabburi ka kwana uku kana yi to ka kwana uku kana wannan kawai wani ya zo ya yi burin-burin ya karanta layi uku ya doke ka da wajen dubu ɗin ka abin fa dole a damu musamman makaranta al-Qur'ani dole su damu wallahi za su damu tun ya ga irin wahalar da ya sha wajen karatun Qur'ani har ya iya shi a ce kawai ga wani sadara uku zai karanta ya doke shi gurin Allah kaga ai wannan ma sai ya sa mutane su ƙauracewa al-Qur'ani wallahi sai a ƙauracewa al-Qur'ani sannan idan muka duba aka ce wahayinta aka yi idan wahayinta aka yi aka ce maganar Allah ce har ma aka ce ba za ka samu lada ba sai ka yadda maganar Allah ce to maganar Allah yaya Allah shi da kansa zai dinga cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah ya ce annabi Muhammad shugaban sa ne kaga ai as-siyadatul mutlaqa ta ubangiji ce Allahu huwa sayyid kamar yanda manzo Allah ya ce ai as-siyadatul mutlaqa annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka shugaba ne ga dan ayan adam gaba daya ana sayyidu waladi adam wala fasr to amma Allah ba zai ce da shi sayyidina ba idan kuma mutun ya ce a ai ya fade ta a haka ne dan bayi ba dan kansa ba to in haka ne ai sai ya ce cikin abinda muka yi wahayi zuwa ga bakari ya ayyuhal bakari qul li ibadi yaqulu allahumma salli ba haka kamata ku zo ba qul li ibadi yaqulu kamar yadda Allah yake cewa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ba zai ta zo da irin wannan siga haka ba sai ta zo cika cewa bayi na su ci to anan sai a san koyarwa ce to tun daga gininta za a fahimci cewa babu shakka ba maganar Allah bace kuma al-Qur'ani shari'a ce ta gaba daya rahama ce ta gaba daya Allah madaukakin sarki yana cewa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri bi'izni wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah ce haske ya zo muku daga Ubangiji da littafi mabayyani wanda yake yana shiryar da wanda ya bi shi ya bi yarda Allah tafarki na gaskiya yana fitar da su daga dukkan jahilci zuwa ga haske da izinin Allah kuma yana shiryar da su zuwa ga tafarki madaidai haka nan Allah yake cewa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wannan alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da take tafi kowace zama mai ketutar, kuma yana bushara ga waɗanda suke imani suke aiki na ƙwarai cewa suna da lada, lada wanda yake gagarumi a gurin Allah. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah ya ce mun zo musu, haƙiƙa mun zo musu da littafi wanda muka yi bayani a cikinsa daki daki bisa ga ilimi, kuma shiriya ne, kuma rahama ce. Babu rahamar da take alqur'ani, babu rahamar da zaka samu da rangwame da take na alqur'ani ga waɗanda suke suna yin imani. Allah ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ba mu saukar maka da wannan littafi ba face dan ka yi musu bayanin irin abinda suka yi sabani a cikinsa, kuma shiriya ce, kuma rahama ce ga mutanen da suke suna imani. Allah ya ce wa anzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Mun saukar maka da alqur'ani wanda yake bayanin komai daki daki dalla dalla, sannan shiriya ne, sannan rahama ne, sannan bushara ne ga musulmi. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Kaga alqur'ani rahama ne, alqur'ani waraka ce. Amma a ce a'a, akwai wani abin da ya fi shi sau 600,000, babu shakka hankalin musulmi ba zai dauki wannan ba. To wannan shine yasa muke bayani har gobe, idan da ba a daina yada abin, da an daina yada abin, to duk irin wannan bayanin ba zai taso. Ai, ba a ji mutum ya tsaya kullun yana magana kan Musailamatul Kazzab ba, domin Musailamatul Kazzab tun daga sunansa ma, tun daga sunansa musulmi kowa ya taso ya san wa yake Musailama, sai a ce Al-Kazzab. Kaga in zan ba da labarin Musailama sai dai tarihi kawai, sai dai tarihi, amma hankali na ba zai tashi ba, dan na san wani abu ne ya gama shirmansa ya tafi, Allah ya halakar da shi. To amma abinda yake yawo tsakankanin musulmi, kuma ana samun waɗanda suke ruruta wutarsa, suna tabbatar da irin wannan, kaga ai dole hankali ya tashi. Mu masu da'awa zuwa ga sunna ba za ta yi ba, mu kame bakin mu mu duki, to ina sunnar da muke tinkaho da ita? Babu. Don haka mu abinda muke cewa haɗin kai na al'ummar musulmi zai samu ƙarfi ne ya yi, ba wai haɗin baki ba, idan duk muka tattara duk wani abu sabu da ba a san shi a zamanin manzo Allah ba, sahabbai, sayyidina Abubakar, muka yi ittifaki babu shi a wannan lokaci, mu tattara mu aji,
na'am,
mu tattara mu komo kan tsantsar addini. Malamai sun yi bayanin alqur'ani, sun yi bayanin sunna, littattafan fiqh suna nan cike da gidajen malamai ana karantawa. Waɗannan su kadai in muka rungume su sun isa su hada mana kanmu. Wannan ita ce igiyar Allah da yake faɗa, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ba za ku hada kai ba akan komai ba, mu haɗa kai amma ba akan komai ba, sai ya zama kawai haɗin baki ne amma ba haɗin zuciya, sai mu zama tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Kuma ba yadda za a yi al'ummar musulmi ta ci nasara idan ya kasance za ta tattara matsalolinta ta daga katar ta zuba a ƙarƙashi, ba zai yiwu ba. Dole sai mun binciko matsalolinmu, mun tsaya mun warware su ta hanyar tattaunawa ta ilimi. Kai ka faɗa ka ce ga abinda na fahimta ga hujjata, ni ma abin da faɗa. To amma abinda yake kawo wato tarnaƙi, wani ya yi magana kuma ya ce a hana wani, ai ba zai yiwu ba. Ko ƴaƴanka a gida ka ce sai ka riƙe musu a suka hana su magana, ai ka ɗauko wa kanka aiki. Bare mutane masu hankali wanda su ma suke ganin karantawa suka yi ba wai da kansu kuma suna faɗa ba, abinda suke faɗa din nan su ma sun karanto shi ne. To ka ce ka sa musu takunkumi, su ba za su ce komai ba, amma kai za ka faɗi naka, ai ba zai yiwu ba. Sannan al'umma ba ta taɓa ci gaba ba sai ta hanyar tattaunawa, ka faɗa in faɗa, ka faɗa in faɗa, mutane kuma Allah ya ba su guzurin hankali, kowa na fahimta. Wanda ya ji na kafi ni sai ya bi ka, wanda ya ji na fi ka ya bi ni, ba sai zauna lafiya ba. Amma ka ce a hana wani, a rushe masa masallaci, a kona masa masallaci, ai kaza ai kaza, kuma babu abin takeici. Ka zo ka karanta abin da mutum ya rubuta da hannunsa, almajiransa suka rubuta, mabiyansa suka tabbatar, ka karanta ka fassara, sai a ce wai ka zage shi. Menene zagin ka ciki? Kai baka aibanta, baka aibanta halittarsa ba, baka aibanta iyayensa ba, baka jefe shi da wata jefaffiya ba, illa iyaka abinda ya karanta kake faɗa, kake cewa kai ka ga ya ci karo da kaza daga Alkur'ani, kaza daga Sunna, kaza daga, sai kuma a ce ka zage shi. To har kullum irin wannan lahja din, irin wannan yara, yare ne da yake fita daga bakin wanda hujja ta kakare masa. Idan akwai hujja a bakinsa, ba zai tsaya yana bata lokaci ya ce wane yana zaki na, wane yana zaki, sai ya faɗi hujjarsa kawai ya wuce kansa tsaye. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wa'azi a bautawa Allah shi kadai, a daina bautawa gumaka, ba za su amfana ba, ba za su cutar ba, mai Qurayshawa suka ce cewa suka yana zagin iyayensu, yana zagin allolinsu, in ana so a zauna da shi lafiya sai ya daina zagin iyayensu. Suka yi zuga suka je suka samu Abu Talib, suka ce ka hana dan uwanka zagin mu da zagin iyayenmu da allolinmu in ana son zaman lafiya. Akwai sanda manzon Allah ya taba budan baki ya zagi iyayen wani ko ya zagi allolinmu? Babu. Amma maganan nan da yake karantawa kamar ayat da zamu shigo, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Irin waɗannan da yake karantawa su ne fa ake kira zagi. To mu ba kuma irin su ne muke ta karantawa, muna zagi. Kaga irin wannan bai kamata wanda banda yake ji da hujja a hannunsa ya faɗa haka ba, sai yaransa su dinga shakkar kuma al'amuransa. To kullun suka fito da matsalarsu, maimakon ya kawo hujja kamar yadda suka ji hujja, sai a ce ku bar yaran nan zagin suke, zagin suke, in ana son zaman lafiya a hana yaran nan zagin. Ku ko ba musawwa muka zaga ba, ba musawwa dai ba muka zaga ba, ba ma buƙatar tarnaki wanda duk yake cin riba a kasuwa ba zai so kasuwa ta hargitse ba, ko dan shi yake cin riba ba za mu so kasuwar ta tashi ba. Wanda kace yana cewa a daki duro kasuwa ta tashi ta hargitse ta takufi, to hajarsa ba a saya. Allah ya kike shirke ba mu dace. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina.